أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. يوم الجمعة هو دعوة شعبان شكرا تدور لي هو دا أربعة عند هو Hijriya wanda ya dace da nawa ne 24 da watan 2 shekara ta 2023 miladiya. Zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine Al-Jami'us Sahih na Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasi na 102 Muna cikin Kitabul Azan babu na 66 zamu tashi yau. Hadisi na 711. Hadisi na 711. Kahin nan wannan littafin da muke karantawa Adatul Imam Al-Bukhari fi Sahihi, muna cikin bayani mun ka satin da ya gabata mun kare mun ga al'ada ta cikon 15 akan Iradul Mu'allaqat na Imam Al-Bukhari, wanda ya shahi daga nan abubuwan al'adodin shi da suka shahi sanadi suka kare. Yanzu kuma abinda zamu gani abubuwan da suka shahi wasu kadan, wannan wasu kadan ne yake tsakurwa masu muhimmanci, in ba nan ba abin da ya shafi adatukin shi na asani da masu yawa ne. Sai kuma adatukin shi wanda suka shafi ma ya ta'allaku bil fiqh, abin da ya shafi fiqhu na al-Imam al-Bukhari. Malam yake cewa amma al'ada Imam al-Bukhari akan abin da ya shafi sanadi, abin da ya shafi fiqhu da makamantan shi kamar haka ne. Mu sani cewa al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama da jin kai ya lazumta wa kanshi cikin littafin shi mai albarka Al-Jami, tare da takharijin hadisai sahihai masu sanadi kuma istinbadin fa'idodi wanda suke na fiqh, ya binciko fa'idodi wanda suke na fiqh bayan ya huddo hadisai wanda suke sahihai kuma da sanadin su. Shi yasa ya kira shi da Al-Jami Al-Sahih. Fastakharaja bi fahmi saqib min al-mutun al-hadisiyya ma'anin kaseera, sai ya huddo Allah mashi rahama daga matani na hadisai ya hudo ma'anoni masu yawa da hukunce masu yawa. Wannan sune mafi girman abin da Bukhari ya sa gaba, wa jullu maqsaduhu, kuma shine mafi babban maqsadin shi a littafin shi. Ba kawai kawo hadisan ba, ba tare da akada musu ka hudo istinbadin fiqh ba, a babban abin da yake gaban al-Imam al-Bukhari istinbadin fiqh karkashin hadisai, wanda wannan ya wuce abin nan, babu kamar shi a cikin ashabul kutub as-sitta. Waliza tarahu, yace dan saboda haka zaga al-Imam al-Bukhari wani lokaci yana alƙashin hadisi ɗaya ya huddo hukunce masu yawa, sai ya rarraba shi a cikin abubuwa da dama, ya kawo shi a baban nan, ya kawo shi a baban nan. Mun ga hadisin da muke ciki ma nan gurin a kusa, yadda ita maimaita hadisin rishin lahiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, dan kowane babi yana kawo shi hasabin abin da yake bukata a alƙashin shi. Wa ya'tini bil ayatil qur'aniyya, sai ya kula kuma da ayoyi na alqur'ani, yana istishhadi da su, ya zaqulo hukunce masu ƙayatarwa a cikin su da nau'i na dalilai na usulul fiqh. Wannan istinbadin da yake na hukunci, in ba wanda ya zama shakundun ba cikin usulul fiqh, ba wanda zai fahimci me yake nihi. Shi yasa akwai risala wadda take katuwa mai bayanin akan mustalah istilahi na al-Imam al-Bukhari istilahul fiqh. Waya'ti bil mawqufati ala sahaba, yana zuwa wani lokaci da hadisi mawqufi ne akan sahabi da tabi'i, dan nuni zuwa ga abin da aka rinjayar ko kuma zuwa ga abin da ya tahi akai, ko kuma dan saboda yana nihin raddi ga wasu wanda suka saba ma haka. Wani lokacin ma zai kawo babi gaba ɗaya ba tare da ya kawo hadisi mai sanadi ba, dan babu bai samu hadisin da ya cika sharadin shi ba, sai wadatu kawai gama da al-mu'allaq, sai wadatu kawai da hadisi mu'allaq. Yace wa yuridu fi kaseer min al-abwab ahadis, kuma cikin hadisai da babuka da dama sai kawo hadisai da dama, a wasu baban kuma ya kawo hadisi daya, a cikin wani baban kuma ya kawo aya ɗaya kadai ba abinda zai kawo, a cikin wani kwata-kwata ma bai kawo komi, da ma wasu wannan wanda suka san manhajin Bukhari sun san abinda suka sani a ciki. Fa auda fi tarajum abwab sahihi sirri al-istinbat, a cikin tarajum kin baban al-Imam al-Bukhari abwabun, an ce tarajum shine abwabun shi, babun fi kaza. To wannan abwabun a karkashin su ya kawo istinbadi na hukunce da sirrin littafin shi a ciki yake. wa farraqa fiha ilman kaseeran ya ya rarraba ilimi mai yawa da al'amura wanda suke masu gumudi sosai wanda in ba mai bincike ba mai karanta shuruf da wuya zai fahimci sha'anin shi yace fali zalika hayyara tarajumul afkar shi yasa tarajum na al-imam al-bukhari sun dimautar da tunanin mutane wa adhashatul uqul wal absar kuma ya dimautar da hankali da basira kai ya shahara a wajen manya-manyan malamai da wanda suka san littafin shi maganar da ake cewa fiqhul bukhari bukhari fi tarajumihi ilmun al-imam al-bukhari fiqhun da bukhari ya zuba cikin littafin cikin tarajum kin nan sai galashin babun fi kaza istinbadi a kalkashin wannan babu wani mai hada ya kyautata a bude shi tunda ba a kare shi gowa ba akwai wani mai wake wanda ya kyautata a aya fuhulal imiji hallu rumuziha wannan abuwa wannan kin a farkon da muka darasi na ɗaya ne ko na biyu mun kawo karanta wannan abiyat din a cikin hadis sari mun fassara shi ba sai mun kawo su ba mun ce wa alamu anna jumlatu tarajumihi musani cewa jumlatu tarajum in al-imam al-bukhari an kakkasa sai ne akan zahira da khafiya fal khafiya hiya gayatu gharad al-bukhari boyayyar tarjuma ita ce karshen bukata al-imam al-bukhari babun fi kaza wanda kirara duk wanda ya karanta yana iya ganewa wannan karamar harka ce amma baban da Bukhari zai buda ya ce babun fi kaza a kasa gano meye alaka tsakanin baban da hadisin wannan sune bukatar shi kuma sune sirrin littafin shi kuma sune fahimtar su fahimtar littafin shi ba fahimta a tarajumuz zahira ba a tarajumuz zahira kowa yana iya gane shi nan alfin huda gazan mu takaita sati mai zuwa sai mu tashi al'ada ta 16 abinda ya shahi abin nan ke shi akari ta shiri shi yace ya Bukhari ya huddo shi ma'ana cikin sahihin shi da shahi dukkan sanadi a hadisi mu'allaq shine wanda za a shahi sanadin shi tun daga farko har zuwa karshe kawai a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ko ana ambata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kayan da ya ce rawahul Bukhari mu'allaqan yana nin Bukhari ya huddo shi a cikin sahihin shi amma ba tare da sanadi ba wanda wannan kuma Ibn Hajar Allah mashi rahama ya tagaliqut ta'liq ya bayyana dukkan wasu mu'allaqat na sahih Bukhari ko dai bai bari ba baban da zamu tashi babe na 66 al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama yake cewa babun idza salla summa amma qauman baban da ke bayanin idan mutun yayi salla sannan kuma ya limanci mutane abar dumi ya hana yaran dumi dan babun idza salla summa amma qauman baban dake bayani idan mutun yayi salla sannan kuma ya limanci wasu mutane al-imam ibn rajab al-hanbali Allah mashi rahama a fatahul bari yake cewa da al-imam al-aini shi ma amdatul qari babban abinda bukhari yake so kalkashin wannan baban ya bayyana cewa ingancin mai farilla yana iya bin mai nafila shine a kalkashin wannan baban yake fada yanzu wannan yana daga cikin at-tarajum al-khafiyya anan yanzu muka ga cewa daga cikin tarajum din shi kalkashin su ake daukan ilimi nan kawai da yace babun idza salla summa amma qauman kawai yana nihin mazhabin shi ingantuwar sal mai farilla yana iya bin mai nafila yana iya bin mai farilla dan hadisin da ya kawo kalkashin wannan yake bayyana manhoshi al-imam yake cewa hadisi na 711 haddathana sulaiman ibn harb wa abu nu'man amma anan gurin me yasa farko bai ce ba babun jawazu salatul mutarid khayful mutanaffil baya huto kirar bai bayyana maka magana dan ana sabani akan ta in ya huto kirare nuna maka ka gane zahiri ga inda yayi ittijahi amma zai maka abun arihe ta yadda in ka karanta kai ka san me yake nihi da abu haddathana sulaiman ibn harb wa abu nu'man qala haddathana hammad ibn zaid an ayub an amr ibn dinar an jabir yake cewa kana Mu'az ya kasance yusallima annabi yana salla tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam summa ya'ti qaumahu sannan sai ya zo ma mutanen shi fa yusalli bihim yayi salla da su kun ga cikin manhajin shi da mun gani yanzu hadisi daya yana ta maimaita shi so da yawa wannan so nawa muka ganshi a cikin nan amma abin da yake so nan ya tabbatar mana halaccin mai farilla ya bi mai nafila Mu'az nafila ce yake dan yayi shi sallar shi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam can yace huwa zahirul lima tarajjama lahu ibn al-mulakin yake cewa hadisin nan zahiri ne kyarara gami da abin da Bukhari ya kulla babe akai shi wal faradu huwa al-aula sallar farilla ita ce ta farko ala sahihi akan magana mafi inganci wajen malaman Shafi'iyya dan ba za a yi zatan Mu'az ba cewa sallar da yayi ta farko ta tare da Annabi ita zai dauka a nafila wanda yazo ya samu mutanen nan kuma ya dauka cewa ita ce zai dauka a farilla ba za a mushi wannan tunanin ba kenan sallar da yayi alaihi salatu yace doriya ma an kara akan cewa annabi yana cewa salatun fi masjidi haza khairun min alf salatin fi maswa sallah daya a masallaci na ta kai dubu ga masallaci wani masallacin da ba shi ba to ta ya za a yi Mu'az ya dauki ta wannan masallacin a nafila wanda zai ji kauye yayi ya dauke ta a farilla kenan wannan ba zai yi haka ba kawai ya dauke ta ne akan cewa ta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce farilla shi Shafi'i yayi ruwaya da al-Imam Daraquddin al-Hafiz cikin hadisin ke cewa hiya lahu tatawwu'un wa lahum maktuba Shafi'i da Sunan Daraquddin kyarar sun bayyana ma abin da yake nihi yace hiya lahum tatawwu su nafila ce gare su shi kuma ita ce maktuba a gare su yana nihin sallar da yayi tare da annabi alaihi salatu wassalam wa ab'ada fihi tawilu yace wanda ya wuce gona da iri wajen tawili wanda yake cewa wai wannan a farkon musulunci ne lokacin da babu makaranta wannan ko kuma lokacin da aka ce an halatta yin sallar farilla so biyu sannan aka hana gami da haka kamar yadda wannan manhajin dahawi ne yana kare malaman hanafiya dan su sun tayi akan cewa bai halitta ba salatul muftard khalfal mutanaffil mai farilla ya bi mai nafila wa annahu lam yatali ala zalika yace kuma shi bai tsinkaye akan haka ba hakika yayi kuka zuwa ga tsawaitawar shi akwai wanda suka tai kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ai abun nan da Mu'az yake yi annabi bai gani ba balle ya hana shi yace to gashi har sun kai kukan shi ma sun kai karan shi ma sun ce yana tsawaita musu magana cewa bai gani ba radi ne yake ma bahawi bahawi shine mai mushkilul asar da wani babban littafin insha Allah mushi rahama ya kai mujallad 15 yana ta kariya ga mazhabin hanafiya koda sun kasance ba su da hujja Allah mushi rahama yana ta iya kokarin ya ba su hujja to malamai ba su bar shi ba suna ta mushi raddi wa kad zahara bizalika sihatul fard khalfan nafal yace kawai dai ya inganta da wannan nasin da Bukhari ya kawo kadai ya wadatar halaccin yin nafila bayan mai farilla amma Malik ya saba da Abu Hanifa da Ahmad cikin wata ruwaya da Zuhuri da Ibn al-Musayyib da Nakhai da Abu Kilaba da Rabi'a da Yahya ibn Sa'id al-Ansari da Hassan cikin wata ruwaya da Mujahid wannan duka da hawu ya kawo sai ce duk suna tare da su akan cewa ba ayin mai farilla ba zai bi mai nafila ba dan sun ce inna hujjatu shine inna maju ila al-imam li yutamma bihi fala takhtalifu alayh an sanya liman kawai dan ayi koyi da shi kada ku saba mishi Ibn Battal ke babban jagora na Malikiya mai sharhin Bukhari mai rasuwa 400 da wani abu yake cewa wal ikhtilaf a'zam min ikhtilaf an-niyyat mun ko ganin mu babu wani babban saba ma liman kama a saba mishi wajen niyya mai farilla in yaba mai nafila ya saba mishi wajen niyya qultu sai Ibn al-Mulaqi yace la ba haka bane bai saba mishi ba yace dan saboda mukhalafa ce wadda bata bayyana ba a cikin ayyuka mukhalafar da annabi yake nihi cikin ayyuka abinda annabi yake nihi fala takhtalifu alaihi kada kai ruku'u sai yayi kada kai sujada sai yayi ba abinda ke zicci ba abinda ke zicci ba shi ake magana ba Allah yake ganin shi yace da ya halitta akan bina'il mutaridi ala salatil mutanaffil lama shuru as-salatil khauf yace dan saboda da a ce bi halitta ba a gina sallar mai farilla bayan mai nafila da ba shar'anta salatul khauf ba tare da kowace jama'a sai ayi wari ayi wani bangare na wata sallah wartikabul a'mal allati la tasihu salah liman a cikin salatul khauf ai sallah raka'a bi ce zasi sai mun ga yadda ake yin ta yayi raka'a da wasu su tahiyya su kuma wasu su zo yayi da su shi wannan tabiyin nabiyin nan da zai saki musu nafila ce shi yake shi yayi tashi kuma ta inganta yabi bayan su yace da a ce ba haka bane da ba za a shar'anta ta ba yace dan bai yi ba mu ce liman kin nan a cikin salatul khauf duk sallolin guda biyu na farilla ne dole zan mu ce tabiyin wannan nafila ce su kuma jama'a ta biyu su ma ta farko ita ce farillar su yace ko mun ga ya aikata haka cikin sallar azhar wasu jama'a aka musu raka'a biye sallami kuma wasu jama'a suka zo aka musu raka'a biye sallami da salatul khauf tana da nau'i kala kala Shafi'i ya huddu hadisi wanda Ibn Hibban ya inganta shi da Ibn al-Asir ya aikata haka shi ma cikin magruba kamar yadda Hakim ya inganta shi akan sharadin Bukhari da Muslim wa wafaqana Aba'u wa Dawus Aba'u da Dawus da Ibn al-Munzir da Sulaiman ibn Harb da Abu Saur da Dawud da Ahmad cikin wata riwaya da Ibn Qudama da malamai da dama dukkan su suka tahi akan da mafi yawancin malaman Shafi'i sun tahi akan halaccin mai nafila mai farilla yabu bayan mai nafila wanda wannan duka bayanan su al-Imam Ibn Qudama kashi cikin babban littafin shi mai albarka al-Muguni wa qiyasu qawlu Malik anna man salla bi qaumin wa qara salla iduna abadan amma qiyasun Malik shi ya tahi ma akan cewa wanda yayi sallah da mutane bayan shi ya riga ya bada wannan sallah ya saki sallar shi har abada su saki sallar har abada wa qala suhunun suhunun yake cewa iduna ba'dal yawmayn wa salasa su saki in bayan kwana 2 zuwa 3 ne in kuma lokacin ya wuce haka a sallar su tayi dan sabanin sahabbai akan wannan a cikin annawadir wa ziyadat na ibnu abi zaid al-qayrawani haka ya kawo wa mana abaduhum wasu sun hana li anna sabi na wal farida bi khilafi ghairihi yace man ajaza salati khalfa sabi sahaha al-fardu wanda ya inganta sallah bayan yaro karami to tabbas ya ingantar da sallan nafila sallan mai farilla bayan mai nafila dan saboda ta yaro nafila ce wasu suka hana hakan suka ce dan saboda shi yaro ba nafila bace niyyar farilla yayi da sabanin wani shi niyyar farilla yayi a wajen Allah ce ba farilla ba wannan wani abu ne daban maganganu ne dai masu yawa wanda malamai suna sabawa akai ibnu Rajab shi yake ya bayyana mas'alar hakinta ban dauke shi ba dan saboda ya kawo bayanan da in zan mu bi su zasu cinye mana lokacin gaba daya a takaice dai sahihiyar magana mafi inganci abinda al-Imam al-Bukhari ya tahi akai shine cewa ya halitta mai farilla yabi mai nafila dan saboda wannan hujja mai kwari da ya kawo da kuma hujjojin wa'ancan da malamai suke kawowa ba manyan malamai sun fuddo abun gakin fiqhu al-Imam al-Bukhari fi tarajumihi fiqhu a kalkashin tarajum kin Bukhari mafi galibin gomiya 9/100 gomiya 9/100 abinda Bukhari ya tahi shine sahihi mafi yawancin a cikin tarajum din shi yana da ikhtiyarat al-Imam al-Bukhari al-fiqhiyya ko a internet kan rubuta ikhtiyarat al-Imam al-Bukhari al-fiqhiyya min khilal kitabihi al-jami' as-sahih zaka samu littafi qatu risala ce ta doktora ya nuna cewa dukkan abin da al-Imam al-Bukhari ya tahi akan fiqhu na ra'ayin fiqhu yana da wuya ya hawi me yasa dan saboda ya fahimci hadisan Annabi alayhi salatu wassalam istinbadi ne wanda aka huddo shi karkashin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai babu na 567 al-Imam al-Bukhari ke cewa babu man asma an-nasa takbiral imami babun da ke bayanin wanda ya ji yadda mutane kabbaran liman liman yana kabbara wani kuma yana dagawa jama'a suna ji babun wannan bayanin yana kyalewa akan ba ruwan shi da cewa halacci ko rishin halacci in ka karanta da dalilai ka ga me yake ake nihi a ciki hadisi na 712 al-imam yake cewa haddathana musaddad haddathana abdullah ibn daud haddathana al-a'mash an ibrahim an al-aswad an aisha qala take cewa lamma marida an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi allazi marad allazi mata fi yayin da annabi yayi rishin lahiya shi da ya rasu akan ta atahu bilal yu'zinuhu bi salah bilal sai ya zo mushi yake sanar da shi akan sallah qala yake cewa muru ababakarin fali salli bin nas ko umarci abubakar yayi sallah da mutane qulta sai nake cewa inna ababakar rajulun asif lalle ababakar mutun ne mai yawan damuwa in ya kuma kamuka yabki in ya tsaya a matsayarka kuka zai nan yabki jawabu sharad ne shi yasa aka kawo ba a ce yabki ba aka shahi ya ta karshe ita ce alamatul jazam fala yaqduru ala alqiraa ba zai samu damar karatu ba fa qala sai ke cewa muru ababakarin fali salli ko umarci abubakar yayi salla fa qultu mislahu na hudi irin abinda na hada fa qala fi salisa aw arabi'a ata uku ko ata hudi sai ce inna kunna sawahibu yusuf lalle kuma abuta yusuf ne me yake nihi da wannan magana mun sharhin ta me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nihi wajen a in aka ce wajen kaidin su kamar ba a ji ba abinda muka faɗa fa yawa wajen bayyana sabanin abinda yake cikin zuciya da baki matan nan na annabi yusuf da suka ce suka ce hada mata ta ce a huddo shi su taho ta yi gayyata abu sakan kaza ta taho da suka taho babban abin da take nihi ba wannan da'awar da ta musu ba kawai su ga annabi Yusuf su ga kanshi kenan shine boye sabanin abin da suke nihi yace muru ababakar fali salli ku umarci abubakar yayi sallah fa salla sai yayi sallah wa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yahutu yuhada baina rajulain ana chali shi tsakanin mazaje guda biyu ka anni anzuru ilayhi yakhuddu bi rijlihi al-ardh kamar gani ina kallon shi yana zane da kasa da kafahuwan shi ma'ana kissar da nake cewa kamar gani ana yin abin na saboda a gaban shi haka yi abin a gabanta aka yi Aisha ce nake so fala ma ra'ahu abubakar zahaba ya ta'akhkhara yayin da abubakar ya ganshi sai yayi da baya yake yayi jinkiri fa ashara ilayhi an salli sai annabi ya mishi ishara kan cewa isalla fa ta'akhkhara abubakar sai abubakar yayi baya wa qa'ada annabi sallallahu alaihi wasallam ila janbihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zama a bisa gehen shi nan ina ƙara tunatar da kamar din da muka ji an ambaci lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam in so dubu ne ayi salati a gare shi me yasa dan saboda wajibi ne babu zancan mustahabi bane wajibi ne shi yasa al-Imam Ahmad ibn Hanbal yake cewa a hadisin da yake cewa lalle wanda yake kusa da ni mazauni gobe kiyama shine wanda yake yawaita mini salati malamai suka ce malaman hadisi ne kawai dan saboda su ne a zama dai sai mu annabi salati sama da su dubu wa abubakar yusmi'un nas at-takbir abubakar yana ji yadda mutane kabbara yace taba'ahu muhadirun anil a'amash muhadir ya mushi mutaba'a gami daga a'amash waye aka ma mutaba'a ana wa aka ma mutaba'a a'amash cewa akai an yi muhadir ya mushi mutaba'a daga a'amash waye marwayci daga a'amash ka un aka ce an yi mutaba'a daga wani ka leka wannan nan bayan shi waye ruwaya daga gare shi kenan Abdullah ibn Daud aka ma mutaba'a shine yake cewa haddasana a'amash zan mu ga dalilin da yasa al-Imam ya kawo maganar mutaba'a wannan wa kad zikira fi hadhihi ruwaya man ta'akhara Abi Bakar fa munkar مخالف لسائر الروايات yace wa ma zukira abinda aka ambato cikin wannan ruwaya ta cewa Abu Bakar yayo da baya munkari ne ya saba ma sauran ruwayoyi amma mal maqsuda abinda ake nihi annan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bin nas jalisan yana sallah da mutane a zaune wa Abu Bakar qa'im Abu Bakar yana tsaye yusmi'un nas takbira annabi yana jiyar da mutane kabbara annabi alaihi salatu wassalam wannan wa abubakar yusmi'un nas at-takbir shine mahallu shahid shine mahallu shahid kuma yace mas'alar da zai bayani akan ta yace wannan yana nuni akan abubuwa guda biyu na farko annan nabi sallallahu alaihi wasallam fi sihati lam yakum min adatihi yuballigu ahadan wara'ahu at-takbir cewa annabi alaihi salatu wassalam bai kasance ba al'ada shine a halin yana lahiya law wani ya isar mushi da kabbara bal kana huwa yusmi ahal masjidi bar shi da kanshi yake jiyar da ƴan masallaci takbirahu kabbara shi fala ya hataju ila man yuballigu anhu bayya buƙatar wani ya isar mushi da wannan kabbara shine Bukhari yake nihi lima ana iya isar mushi cikin halin darura kamar yadda na annabi an isar mushi amma cikin halin darura wa kad kharraja al-Bukhari fi ma ba'd Bukhari kanshi ya huddo hadisin bayan wannan hadisin Sa'id ibn al-Haris yake cewa Abu Sa'id yayi sallah tare da mu sai ya bayyana kabara lokacin da ya dago kanshi daga sujada da lokacin da ya sujada da lokacin da ya tashi daga raka'a biyu yake cewa haka na ga annabi alaihi salatu wassalam yana aikatawa wanda hadisin yana nan cikin Sahih Bukhari al-Imam Ahmad ya huddo hadisi lafazin shi yake cewa fajahara bi takbirihi naftaha salah ya bayyana kabara lokacin da ya bude sallah da lokacin da yayi ruku'u da lokacin da yace sami Allahu liman hamidahu shi liman kinhu ake nihi Abu Sa'id lokacin da ya dago kanshi daga sujada lokacin da yayi sujada da lokacin da yayi tsaye daga raka'a biyu har ya gama sallar shi akan haka yace musu annabin ku naga yana aikata irin wannan sallah al-Imam Ahmad ya huddo shi hadisi ne sahihi bai haqi ya huddo a wajen shi kuma yake cewa sami Allahu liman hamidahu sai yayi nuni zuwa ga kabara sujada da dalilin cewa lokacin da ya dago kanshi daga sujada da lokacin da ya sujada bai haqi ya kara cewa wahina rafa'a shi ku arwaya shahada cewa da lokacin da ya dago kanshi wannan abu na farko kenan da Bukhari yake so ya nuna mana karkashin wannan babe da kawo wannan hadisi wasani abu na biyu annan nabi sallallahu alaihi wasallam marida annabi lokacin da ya rishi lahiya da'ufa sautuhu sautin shi yayi rauni an isma'i ahlul masjid game da jiyar da ƴan masallaci da shi yake jiyar da su amma yanzu sautin shi yayi rauni sai abubakar a lokacin ya kasance shi yake jiyar da mutane kuma yake isar musu da sautin shi an rawaito daga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka cikin rishin lahiyar shi ƙarshen lokacin da ta bujiro mashi a rayuwar shi cikin sahihi muslim hadisi ya tabbata daga hadisin abi zubair daga jabir yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rishin lahiya sai muka yi sallah a bayan shi muna zamne abubakar shi yake jiyar da mu kabara annabi alaihi salatu wassalam an ambata cikin hadisin ya musu nunin cewa ku zamana wanda ya gabata a wata ruwaya ta muslim yace sallabi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuhura annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah az-zuhur tare da mu abubakar yana bayan shi idan yayi kabbara abubakar yayi kabbara yana jiyar da mu muslim ya huddo shi hadisi na 413 yace fa mata kana al-imamu sautuhu da'ifan limaridin duk lokacin da liman ya kasance sautin shi yayi rauni saboda rishin lahiya ko wani abu daban aw ghairihi ko wani abu daban walam yablughul ma'mumina sautahu sautin shi bai iya kai ma'mumu wa kana al-masjidu kabiran kuma masallaci mai girma ne la yablughu sautul imami sautul liman bai ya kai mishi shuri'a ribadul ma'mumuna an yablughul baqina takbira jaharan to an shar'anta wasu daga cikin ma'mumu ba dai ba bi ba ma daidai gurgurdan bukata su isar ma da sauran jama'a kabbara wa yakunu al-jaharu qadrul haja ilayhi sai bayyana wannan ta kasance daidai gurgurdan bukata min gair ziyadatin ala zalik ba tare da kari akan haka ba mu ji ƴan uwa bayanan malamai akan kowane masaloli dukkan wasu masaloli na ilimi Allah ma malamai rahama da ilimi suke warware su da dalilai da hujjoji warawa waki'u yayi ruwa yake cewa Mugira ibnu Ziyad ya huddo hadisi yake cewa naga Abba ibn Abi Rabah yana salla a cikin saqifa da ke cikin masallaci mai alhurma tare da wasu jama'a sun raba asahu sahu sai nace mishi fa kala sai yake cewa ni mutun ne wanda yake na tsufa sosai Annabi alayhi salatu wassalam ya kasance cikin bulaguro sai ruwan sama ya same mu sai annabi ya kasance yana mana sallah Bilal shi yake jiyar da mu kabbara nan gurin shi da yasa wasu suke daga kabbara suke daga sauti lokacin yana sallah nan wani musu ne ma ya mushi inkari ya mushi akan cewa abayyada lahiyan ma me yasa sai wannan ya mushi nunin cewa muna cikin bulaguro da annabi sallallahu alaihi wasallam da bai da lahiya haka akai idan ka ga yake nuna mana cewa duk abin da za a yi motsi kadan cikin addini dole sai da dalili duk wani abin da za a kawo malikiya da muke tutiya da ita sun tafi akan cewa duk wanda ya daga ba gurin bukata ba sallar shi ta baci magana tana mudawwana tulkubra magana a ciki duk wanda ya bayyana liman bayya ba ai bukata ba yanzu mu Allah ka mu mikro ga ta liman in ya bayyana ayin unguwa duka ma sai su ji duka ayin unguwa sai su ji to kuma ina hikimar a ce wani sai ya daga Bakar ibn Muhammad daga Hakam daga baban shi yake cewa an tambaye Ahmad gami da mutunan da yake kabbara ranar Juma'a yana jiyar da mutane yace sallar shi cikakka ce yace wannan amfani ne ga mutane in bukata ta kama Umar ya kasance yana jiyar da mutane a garin Balat aka ce mishi fa ya akuzu ala haza ajrun fi takbirihi isma shin zai iya amsar lada akan wannan Ahmad ake ma tambaya wannan daga muryar da yake yi za a hudda mishi haƙin shi a baitul mahalla dan daga muryar fa kala sai Ahmad yace la adri ban sani ba Abubakar ibn Abdul Aziz ibn Ja'far yake cewa fadaccewa ban sani ba kamar yana nihin makaruhi ne bai so abin ba yace in kuma a baitul mahalla ne za a dauka a bashi haƙin wannan daga babu laifi yace inna haqqahu ne saboda haƙin masu kiran sallah ladan ne a cikin baitul mahalla ake daukar shi ba tare da makaruhi ba yace wal akhzu min waqafi kal akhzu min baitul mal hadha ace an dauka daga waqafi an biya shi daidai ne daga dauka da baitul mal yace wa matabal lagal ma'mumu ziyadatan ala qadir al haja duk lokacin da ma'mumu ya daga murya sama da bukata da ake yi aw ballaga min ghairi haja ilayhi kuma ya daga sama da lokacin ba bukatar abun ake ba kana makaruhan wannan makaruhi ne wa zahirul hadisi yadullu zahirin hadisin da bukhari yake yana nuni annal ma'mumu cewa shi ma'mumu izaktada bil imami bi sama'i takbiri in yayi koyi da liman da jin kabbara ta wani shi sallar shi ta inganta wannan shine mafi yawancin malamai suka tahi wasu tahi akan cewa wasu tsirari cikin malaman fiqhu cewa wanda yayi amfani da jin wanda ba liman kinshi ba ya isar mishi to bai da sallah me yasa suka ce dan yayi koyi da wani wanda ba liman kinshi ba kana bin kabbara da cewa Allahu akbar da sami Allahu liman hamidu ta wani ba ta liman inka ba kenan wani ma mu kan mai da liman kinka ma san ta yakan cewa man iktala bi nawam fa salatuhu batila wa ikhtalafa fihi am malik a wajen malik an yi sabani kan wannan mas'ala fa minhum man ajazahu cikin daliban malik akwai wanda suka halitta daga ciki akwai wanda suka hana wa allala bi annahu iktada bi ghairi al-imam suka ce hujja su kai koyi da wanda ba liman ba inji malikiyya wa minhum man qala daga cikin su akwai wanda suka ce in kana al-imamu azina al-muballighi fi at-tabligh wasu malaman malikiya suka ce inda izinin liman kin yake isar da wannan kabara to wannan koyin ya wadatar sun yi sabani game da wanda yaji kabara amma bayya ganin liman kuma bayya bayan shi shin ya inganta yayi koyi da shi cikin wannan halin ko bai inganta ba bayya ga liman kuma bayya jin sautin shi kawai dai jama'a yake gani suna yi yana yi tare da su suna yi yana yi tare da su da kabara da ruku'u da tashi da komi wannan ko zai kasance cikin gurin juma'a inda ke jama'a da yawa yace yufarriqu an yakuna al-masjidu fayasihu an bambance in a masallaci ne ya inganta in kuma ya kasance wajen masallaci ne bai inganta ba wa qarhu ke fi zalika riwayatun mutaaddida an rawaito riwayoyi masu yawa daga al-imamu ahmad haruwa malam school al-mas'ala fi mawdhi'in akhar yake cewa zan mu ambaci mas'alar a gurin ta wanda yake daban babe na gaba babe na 68 al-imamu al-bukhari yake cewa babun ar-rajulu ya'tammu bil imami wa ya'tammu an-nasu bil mamum baban dake bayanin mutun yayi koyi da liman mutane kuma su yi koyi da mamun wa yuzkaru ana ambatowa al mas'ala da an taba ta nan karshe kadan ana ambatowa anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala cewa shi yana cewa i'tammu bi ku yi koyi da ni wa ya'tammu bikum man ba'dakum wanda ke bayan ku su yi koyi da ku nan ya kawo shi da sigatul tamrid wannan hadisin da al-Imam al-Bukhari ya kawo da sigatul tamrid al-Imam Muslim ya huddo shi daga hadisin Abi Nadara daga Abi Sa'id al-Khudri Abi Nadara tabi'i ne yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cikin sahabban shi akwai jinkiri sai yake ce musu ku huto gaba gaba ku yi koyi da ni wanda ke bayan ku su yi koyi da ku ma'ana abin da yake nihi ɗan sahun harko su suke ga Annabi ido da ido suna koyi da shi to ɗan sahu na biyu su kuma su yi koyi da na gaban su su ma wancan na ba su koyi da na gaban su muslim ya huddo wannan hadisin yace wala zalika qaumun yata'akharuna hatta yu'akhiruhum Allah wasu mutanen ba za su gushe ba suna baya da baya sai Allah yayi baya da su a wajen aikin alkhairi kullun asahu shine baya kullun sahu shine baya kiyama ma to wata ran yaje kiyama ma su ne a baya wanda wannan ba a watan haka nan amma nan gurin abin da yasa Bukhari ya kawo shi da sigatul tamrid Bukhari bai yuhuddu hadisin Abi Nadara ko dai bai huddu hadisin shi ba ya kawo shi bi siga mu'allaka dan bai cika sharadin da Bukhari zai huddu hadisi a gare shi ba duk da Muslim ya huddu sharadin Bukhari daban na Muslim daban duk da sahihi ne amma shi Bukhari yana kawo gayatun fi siha karshe a wajen ingancin shi yasa zan mu ga wasu rijal da dama wanda al-Imam Muslim ya huddu su amma al-Imam Bukhari bai huddu ba ko su hadisi da dama wanda Muslim ya huddo amma Bukhari bai huddo ba wai dan basu inganta ba wajen Bukhari dan inganci shi ta kololuwa yake bukata cikin sahihin shi hadisi na 713 al-Imam al-Bukhari ke ce hadathana Qutaybah bin Ibn Sa'id hadathana Abu Muawiyah an al-A'mash an Ibrahim an al-Aswad an Aisha qalat Aisha take cewa lamma saqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nauyi ja'a Bilal yu'zinuhu bi salah Bilal yazo yake sanar da shi da kiran sallah da sallah fa qala sai ce muru Abubakar yusalli bin nas ko umarci Abubakar yayi sallah da mutane sabanin can ba da yake fal yusalli bin nas fa qultu sai nace ya Rasulullah ya ma'aikin Allah Abubakarin rajulun asif can baya ku cata inna Abubakar rajulun asif wa innahu mata yaqum maqamaka la yusmi in nas duk lokacin da yayi tsaye a matsayarka ba zai ji yadda mutane ba kuma can baya ta ce kuka zai falau amarta Umar ina ma a ce ka umarci Umar fa qala sai ce muru Abubakar yusalli bin nas ko umarci Abubakar yayi sallah da mutane nan abin da kamata mu sani muna ga da dama hadisi ɗaya ne a nan gurin wani ya kawo shi da ƙarin kaza da ragin kaza wani guri an faɗi kalma kaza an faɗi wani ya faɗi kalma kaza sahabbai ne suke ba da kisar abin da ya faru dan kun ga abu ba dole bane kalmar da wane faɗa a wajen ba da zancen kai ma ita ce zaka faɗa kai kalmomin da kai amfani daban wajen ba da labarin shi ma wanda zai amfani daban wai balle ma ba guri ɗaya kuke ba kenan kalmomin shine yasa ake samun sabani fa qultu sai nake cewa li Hafsa ga Hafsa quli kice inna Abubakar rajulun asif kice Abubakar mutun ne mai damuwa wa innahu mataiqum maqamuka dulluka Hafsa kuma manta diya Umar kuma wanda cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam hiya lati tusamini ita ce wanda muke kishiyantaka da ita kunnan doki a cikin matan nan annabi rika babu sa'a ta wadda wajen kyau zai yi kishi da ita sai da habsa wa innahu mata yaqum maqamaka la yusmi'un nas duk lokacin da ya ji yadda kai yayi tsaye a matsayin ka ba zai ji yadda mutane ba da ma ka umarci Umar sai ya ce inna kunna sawahibu Yusuf lalle ku ma abuta Yusuf ne yace muru Abubakarin an yusallibin nas ko umarci Abubakar yayi sallah da mutane anan gurin muka nura malamai suka ce ta nuna mata kishi cikin hikima an umarci babanta yayi amma da ta ga abin ba na kirki ba tace ki je ki ce ma annabi babanki yayi ita kuma da bata fahimci me ake nufi ba sai ta je ta ce eh a ce baba na kin yayi mata san ban me yake ran Aisha ita ta kalli zahirin alherin abin cewa sallah ce limanci ne gaban annabi sallallahu alaihi wasallam amma ita ta kudure akan cewa canfi ne a ce annabi da bai lahiya babanta ma ya wuce yayi sallah babanta ya wuce yayi sallah falan ma da khalafi salati yayin da ya shiga cikin sallah waje da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min nafsi khifa annabi sai ya sami sauki a cikin ranshi fa qama yuhada baina rajulaini sai tashi ana cari-cari da shi tsakanin mutane biyu wa rajul wa rijalahu takhuddani fil ardi qahahun shi suna zane a kasa dan bai iya meke sai ya tayya hatta dakhala almasjid har sai da ya shigo masallaci falan ma sami abubakarin hissahu zahaba abubakarin ya ta'akhkhar yayin da abubakar ya ji motsin shi shine hissahu zahaba sai ya tahiyya abubakar ya ta'akhkhar abubakar yayi da baya fa auma ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mushi nuni fa jaa annabi sallallahu alaihi wasallam hatta jalasa an yasari abubakarin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo haye da tsaya ya zamna a hagumkin abubakar fa kana abubakarin yusalli qa'iman abubakar ya kasance yana sallah a tsaye wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli qa'idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a zamne yaqtadi abubakarin bi salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abubakar yana koyi da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam wannan su yaqtaduna bi salati abubakar mutane kuma suna koyi da sallar abubakar radiyallahu anhu a cikin nuskar yunaniya akwai karin cewa radiyallahu anhu nan gurin bukhari ya hudo baban nan karkashin hadisin nan karkashin baban ar-rajul ya atamu bil imam mutun yayi koyi da liman kuma mutane su yi koyi da shi wannan mutuna shine abinda abubakar yayi abubakar yana koyi da annabi su kuma mutane suna koyi da abubakar radiyallahu anhu amma a cikin magana shi da yake cewa mutane suna koyi da abubakar malamai sun yi sabani akan fasarar ta wasu suka ce abubakar ya kasance yana jiyar da su kabbara ne kawai dan sautin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rauni a lokacin sai ya kasance koyi da suke da sautin abubakar ne kawai yana isar da sakon annabi ne sallallahu alaihi wasallam annabi shine liman kin sun yi koyi da annabi abubakar a cikin abun nan ba da abubakar suka yi koyi ba da annabi suka yi koyi sallallahu alaihi wasallam kawai abubakar ya kasance shi mai isarwa ne game da annabi sallallahu alaihi wasallam dan koyin ya kasance daidai yace wa ma ya tafarrau an zalika abinda ke resantuwa ga wannan sha'abi yana cewa idan ta haita ila safil akhar wa lam yarfa'u ru'usahum munura da kyau idan ka zo ga sahu na ƙarshe mutane busa dago kansu ba kadar fa al-imamu liman ya dago farka aka yi ruku'u fa inna ba'dahum a'immatu ba'd dan wani bangaren su limamman wani bangare ne in ka zo matukar dai ka samu cikin sahu akwai wani wanda bai dago kanshi ba cikin ruku'u kau kai ruku'u shine liman in ka danga shi abubakar jama'a sun yi koyi da shi bayan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine liman al-imamu sha'abi da wannan hadisin ya kawo hujja kan wannan mas'alar tashi amma ibnu rajab yace wannan mas'ala ce garibiya jumhurin malamai sun saba mishi abinda ake nura shine liman shi kadai wajen riskar ruku'u da sauran abun nan samun raka'a wannan ita ce ma'anar da bukhari ya kulla babi akai anan haka kuma al-imamu an-nasa'i Allah mushi rahama ya kulla babi yake fada yake cewa ita ce maganar daliban shafi'i kan cewa abubakar ya kasance mai koyi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi sabani har shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance liman ne ga abubakar ko kuma mamuni akan shi akan magana guda biyu suka yi al-imamu ahmad yake cewa balkan annabi sallallahu alaihi wasallam imaman li abubakar bare dai annabi sallallahu alaihi wasallam shine liman ga abubakar abubakar shi kuma ya kasance liman ne ga mutanen da suke bayan shi sai wannan sallar ta zamana liman guda biyu adda kai ruwayoyi sun yi sabani daga al-imamu ahmad cikin sallar ɗaya da liman biyu shin tana daga cikin khasa'is na annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma hukunci ne am ko yau wani liman bai da lahiya ya wuce gaba yana daga zamane wani yana isar mushi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi haka sai aka samu ruwayoyi guda uku
Abu Bakar ibn Ja'far da washinsa sun yi zabi cewa wannan khususiya ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar ayi limami guda biyu wanda suka tayi akan cewa da Annabin da Abu Bakar duka liman mai ne amma su wanda suka tayi kan cewa Abu Bakar ma mu ne Annabi ne liman su basu da wannan mas'alar dama basun taso zancanta ba Hammad ibn Salma daga Hisham ibn Urwa daga baban shi daga Aisha yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam waja yayi rishin lahiya ya umarci Abu Bakar yayi sallah da mutane Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji sauki sai ya zauna a gehen Abu Bakar sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi limanci Abu Bakar Abu Bakar yana zamne wa amman nasa Abu Bakar wa huwa qa'im Abu Bakar ko ya limanci mutane shi kuma yana zamne abinda muke bukata nan wa amman nasa Abu Bakar wa huwa qa'im Abu Bakar shi kuma ya limanci mutane yana zamne wanda dara kudin ne hudo shi a cikin sunan kin shi Allah mushi rahama kaga wannan kyarar sunan sun samu hujja kyarara akan cewa Abu Bakar kin ma liman ne ba mamu bane sahihiyar magana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu sauki har zuwa karshen hadisin nan wannan kalma ce mudaraja magana urwa ce kamar yadda Malik yayi nuni Ibn Numayr da wasun su da Hisham daga wani shi wannan lafazin su babu su a ciki cewa fa wajada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min nafsihi khiffa muduba cikin hadisin da kyau ina ne inda ake cewa fa wajada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min nafsihi khiffa to daga nan gurin abin da yayi gaba daga nan abin da yayi gaba magana ce mudaraja magana ce ta abin nan urwa kamar da al-Imam Malik ya faɗa babu na gaba babu na 69 babun da ke bayanin hal ya akuzul imamu idza shakka bi qaulin nasi shin liman zai yi riko da maganar mutane idan yayi shakku hadisi na 714 al-imam yake cewa haddathana abdullah ibn maslama an malik an ayub ibn abi tamimah as-sakhtiyani an muhammad ibn sirin nan gurin zan muga cewa al-imam bukhari yana ruwaya diyawa daga abdullah ibn maslama al-qanabi daga malik kamar yadda mun sha hada cewa al-imam al-bukhari dalibin al-imam malik ne haka al-imam abi daud ma yana ruwaya daga abdullah ibn maslama kin wannan daga malik daga ayub ibn abi tamimah as-sakhtiyani saboda me yasa Bukhari in ya samu hadisi ya zo ta hanya al-Imam Malik bai neman wata hanya dan saboda Malik karshe ne wajen taharri da kiyayewa wajen sha'anin hadisai in kaga Malik yayi ruwaya daga wani mutum ba amma bincike akan shi kawai ruwayar shi daga marwayici kawai nuni ne akan cewa mutanen nan sika ne ba amma buƙatar bincike akan shi haka yake cikin sahihin cikin muwatta matukar alim dukkan hadisan da Malik ya kawo muwatta wanda suke marfu'ai dukkan su sahihai ne babu da ifi ko daya saboda shekara 40 yana tacewa daga Abi Huraira anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sarafa min sunnataini Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tahiye shi daga raka'a biyu sai ya sallami fa qala lahu zuliyadaini sai zuliyadaini yake ce masa a kasurati salati amna sita ya Rasulullahi shin sallah aka takaita ko kuma mantawa kai ya ma'aikin Allah tunda can da mun saba hudu kake fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sadaqa zuliyadaini shin zuliyadaini yayi gaskiya haka ne raka'a abun nan biye aka sallame fa qala an-nasu sai mutane suka ce na'am eh haka ne ya ma'aikin Allah fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi fa sallasa natayni ukhra yani sai ya salla raka'a guda biyu wasu daban summa sallama sannan sai ya sallame summa kabbara yayi kabbara fa sajada misal sujudihi sai sujada irin sujada sha'awa addu'a ko sama da haka wajen tsauni kenan ba adiyayi Hadisi na 715 al-Imam yake cewa haddathana Abu al-Walid haddathana Shu'ba an Sa'id ibn Ibrahim nan Shu'ba yayi ruwaya daga Sa'ad ibn Ibrahim daga Abi Salamah ibn Abdurrahman daga Abi Huraira yake cewa sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam zuhra raka'atayn Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah az-zuhra raka'a guda biyu faqila lahu sai aka ce mishi sallaita raka'atayn kai sallah raka'a guda biyu fa sallah guda biyu fa sallah raka'atayn sai sallah raka'a guda biyu afwan ba tambaya bace summa sallama sannan sai sallame summa sajada sajadataini sannan yayi sujada guda biyu nan gurin yake cewa inna ma sallama annabi sallallahu alaihi wasallam min sunnataini fi hadhihi salah abinda yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallamce daga guda biyu cikin wannan sallah dan saboda yana kudurin cewa sallar shi ta cika kuma yana da tabbas wanda babu shakku a cikin ta wannan shine ake cewa i'tiqadi wanda yake na yaqini ne wannan ya abko a maganar al-Imam Malik da Ahmad da wasun su kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam nan yana da tabbas ne mas'alar da mai hadari ya kawo a karshen littafin shi sa'ala adalaini majaza lahum al-kalam falan ma ƙara lahu zulaydaini ya inda zulaydaini ya faɗa masa haka sai ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin shakku to da ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin shakku sai ya tambayi wasu daga cikin masu magana dan saboda a samu wasu su tabbatar ya gusar da wannan shakkun yayin da aka samu wasu sun dace da abin da zulaydaini ya faɗa su ma haka suka faɗa to sai annabi yayi aiki da wannan maganar tasu sai ya bar abin da yake akai shine mai ahadar yake cewa ya bar maganar tashi ya riki maganar su matukar ya samu tabbas abinda za a dauka a kalkashin wannan na fa'ida annal munfarid fi majlisin bi khabirin tatawafarul himam anna kalihi yujibu tawqu fiha ta yuwafaq alai cewa mutun daya a cikin wani majlisi wanda ana himmomin jama'a suna kallan abin hankalinsa akan abin 100% suka faɗi maganar da ta saba ma akan abin da tabbas in ka kai daya to wannan kai tawqufi sai kai bincike kuma in ka samu tabbas sai ka bar maganar taka abin da ya kasance a nan gurin ana cikin shakku ana cikin busa kan shi kai kana tunanin cewa kana busa tabbas to kuma sai aka samu wasu sun kawo maka shakku sai ka tambaye wasu in sun tabbatar maka wasun nan da sharadin su kasance himmarsa akan abin take ba ya kasance masalan in mas'ala ce ta karatu akan cewa shin mun yi hadisin can masalan nan muna shakku satin da ya wuce wancan hadisin mun yi shi ko ba mu yi shi ba wasu wanda ina kallon su suna danna salula har a gama su ce min eh mun yi shi kuma an amsa wannan ba zaka amsa ba dan himma su ba a gurin abin take ba amma wanda himma su a wajen abin take su ne in sun bada su saka shakku me yasa nan abin da ya shahi sallah ne a masallaci ita aka zo duk hankalin su a bisan ta yake da wuya su kansu kuma su kawo kuskure shi yasa annabi ya sabkar da nashi ya amsa nasu duk da bai shakku akan nashi yace walaysa al-mukam haza kal munfarid bi shahadati amma wannan ba dai bane da munfarid a wajen ganin wata dan saboda al-absar tahtalifu fil hidda wannan shi gani ne na nesa kaifin ido yana shan bambam a wajen bada labari akan wannan kuma ana dauka akan wannan cewa al-munfarid bi ziyaratin al-siqa wa taqawu fi qubul ziyarati ya ta ba alai akan cewa munfaridi wannan mas'ala ce ta ilimin hadisi cewa wanda ya kasance munfaridi ne in yazo da labari cikin ya kawo wani hadisi wanda ana tunanin cewa ya saba ma sauran jama'a bari ake sai an samu mutaba'a an samu abin da aka san mutaba'a cikin ilimin hadisi la sai man balle ma ce in ya kasance majalisin sauraron su guda ɗaya ne malamai sun yi sabani akan idan mamu ya ba liman labari shin liman zai bar magana ko zai bar tabbas in she koma zuwa maganar mamu malamai sun kasu kashi biyu ahaduhuma ɗaya daga ciki an ya tai kana sawabu nafsi idan ya samu tabbas in karan kanshi yana da tabbas to ba zai koma zuwa ga maganar wani da ta saba ma tabbas in nan tashi ba wannan magana an kawo ta daga wasu daga cikin malaman hanbaliya amma ibnu rajab yace bata inganta ba maganar mutanen mu bace magana ta biyu akan cewa in yana shakku in liman kin yana shakku akan sallah sannan sai mamu wani ya bashi labari da cewa kai mantuwa ko yin mushi nuni ko yin mushi tasbihi to wannan matukar liman yana cikin shakku nan an yi maganganu kamar haka na farko cewa tilas ne ya bar magana shi ya bar magana shi tunda yana shakku akai sai ya koma zuwa ga idan magana wannan mutum ɗaya ne ko sama da haka da wannan lamari ne na addini ana amsar khabarul wahid idza kana siqa maganan mutum ɗaya in tabbataccen mutum ne kuma wannan magana ita ce fahimta Abu Hanifa da daliban al-Imam Ahmad wasani nabi magana ta biyu in mutum bi suka bashi labari to wannan si lazima huruju ila qawlihima tilas ne ya bar magana shi ya koma tas in mutum bi ne idan kuma ɗaya ne ya bashi labari ba zai koma ba wannan ita ce ruwaya daga Malik kun ji magana inda take me yasa mai ahadi yace sa'ala adalaini ya tambayi adalai guda biyu dan saboda ita ce maganar Malik cewa hai sun kai mutum biyu kuma ita ce mashahuriyar magana daga Ahmad sai ka hujja da annabi cewa sallallahu alaihi wasallam bai wadatu ba da maganar mutum ɗaya zule da yana sai da ya samu wasu sun dace da shi magana ta uku cewa mustahabbi ne gare shi ya komo zuwa ga maganar mutum biyu ma ba wajibi bane bari kawai ya gini akan yaqinin shi kamar yadda wasu hadisan suka umarce shi kuma duk da yana da dama ya bar tashi magana ya koma tasu wannan ita ce wata magana da aka rawaito daga al-Imam Ahmad ta hudu in muka ce mai shakku zai gini akan yaqini inna shaka yabni al-yaqini fala yarji'u ila qawli ahad ba zai koma ba zuwa ga maganar wani idan muka ce kuma taharri zai yi kirado zai yi yayi anhwani da abin da ya rinjaye ga zatan shi tai zai koma zuwa ga maganar mamun shi wannan ita ce magana Ibnu Aqil daga cikin malaman Hanbaliya da jumhurin su suka ce zai komo akan magana guda biyu li'anna ruju'u ila khabari sunan ruju'u ila shahadatin shar'iyya dan ya koma zuwa ga magana ta mutane guda biyu, komawa ce zuwa ga shahada ta shari'a akan kowane hali, dan saboda an samu dalilai wanda suke nuna cewa wannan shine gaskiya. Magana ta biyar akan mas'alar cewa ba zai komo ga magana kowa ba kawai ya gine akan yaqinin shi kaman mai sallah shi daya. Wannan ita ce magana Sauri da Shafi'i da Malik a cikin wata ruwaya, dan mun ga magana Malik can baya cewa tan mutum bi za a karba, yake cewa shin wannan maganar Annabi ya komo ne zuwa ga sallan nan aka cika ta saboda fadar mamun, ko kuma da yake cewa annama ana basharun an saka matan sona fa iza nasitu fazakiruni, ni kamar ku ne idan nayi mantuwa ku tunatar da ni cikin sha'anin sallah. Ya nuni akan cewa Annabi ya koma ne zuwa ga tunawar shi ba zuwa ga maganar shi ba, da suka tuna mishi sai ya tuna kuma ya samu tabbas akan maganar shi, bai ce ba nasitu farduni, magana ta shidda cewa ba zai komo zuwa ga maganar mutum daya sai in sun kasance mi haka nan mutum bi ma ba zai koma maganar shi ba sai sun kasance jama'a ne da yawa. Fa innahu yubidu ittifaqi ma'a al-khati'i ma'a kasaratin, dan in jama'a ne da yawa yana da wahala a ce sun yi kuskure da saboda su yi ittifaqi akan kuskure. Wannan ita ce maganar jama'a daga cikin Malikiyya, wasu jama'a daga cikin Malikiyya da ma wasu daga cikin Shafi'iyya, shine karshen ahadare yake cewa yarji'u ilaihim, sai koma zuwa gare su da damirin jami'i. Idan ya kasance mai bada labarin yana sallah fa hal yarji'u ilaihi kama yarji'u ila qaulil ma'mumina fihi wajhan li ashabina, mas'ala ce da tana da rassa masu yawa nan gurin zan mu takaita kamar da Ibn Rajab yake cewa fa sauran fa'idodin hadisin za a ambace su a cikin abwab sujudus sahwa. Nan ba ana magana sujudus sahwa bane, a cikin baban sujudus sahwa za a kawo hadisin wanda a can duka wannan mas'alolin za a tattauna akan su. Nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai, Allah ba mu lada na kuskure, Allah ya gafara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.